Al'umman hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya sun nuna akwai yan gudun hijira da yawan su ya haura 500,000 a arewa maso yammacin Najeriya kadai waɗanda ke cikin bukata agaji, duk da yake hukumomi da kungiyoyi suna iya kokarin su wajen taimaka musu. Akan haka ne ya tuntubi wasu masu zaman gudun hijira da ke kauyen Tabani a jihar Sokoto domin jin halin da suke ciki.
Muna kan taimaka muna amma ka san duk abu yadda koyon ki na sai an dan sanyi gare. Muna cikin kan neman taimakon nan. Da irin matsalolin da muke ciki, irin na rashin dan harkar yi nan ba mu da wani kamikami yanzu.
Wallahi dai duka halin da ake ciki, kaga dai yau kusan shekara mu uku zaune wurin ga ba mu da abin in bayan da gwamnati ta taimaka mana da kungiyoyi daban-daban. Sannan ka san sai mu ana mun shi gaskiya tsakani da Allah, amma ka sai wa da gobe sai Allah. To har yanzu muna nema don Allah da annabin Allah a taimaka mu mu samu abin wa da mun kaci da yallan mu kuma ba mu da wani abin.
Yanzu haka dai sashen kula da zakka da wakafi na hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya yana kula da yan gudun hijira da yawan su ya haura miliyan 80 a duniya baki daya. Kuma kashi 60 cikin 100 nasu suna a kasashen musulmi ne. A lokacin ziyarar da ayarin ya kai a Sokoto, mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya nuna damuwa akan yawaitar yan gudun hijira musamman kananan yara a yankin arewa maso gabashin Najeriya.
So many of our orphans in Nigeria are kids, children, small children, mostly in the northeastern part of the country.
Mafi yawan marayun da ke gare mu kananan yara ne, yawan su kuma suna a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Na san Majalisar Dinkin Duniya na sune da zaman su babban abin damuwa shine yadda za a kula da waɗannan kananan yaran, domin akwai buƙatar ƙara tashi tsaye domin kyautata rayukan su. Jagoran ayarin Khalid Khalifa ya ce sun zo Sokoto ne domin tattaunawa da hukumar zakka da wakafi a zaman babban abokiyar hulɗa da kuma shi kansa mai alfarma sarkin musulmi.
We raised a lot of resources during the last couple of years and we are now
mun tara makudan kuɗaɗe a 'yan shekarun da suka gabata. Yanzu muna kan faɗaɗa ayyukan jaƙai a ƙasashen duniya yadda jama'a za su ci gajiyar waɗannan kuɗaɗen. Za mu ƙaddamar da wani babban shiri na yin aiki tare da hukumar zakka da wakafi ta Sokoto domin yin cikakken amfani da kuɗaɗen zakka ga jama'ar Najeriya. To ta yaya hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto ta ji da wannan ƙawancen da yake dama aikinta shine hidima ga marasa ƙarfi? Malam Muhammad Lawal Maidoki shine shugaban zartar suwa na wannan hukumar.
Ita Sokoto ai har yanzu ita headquarter ta caliphate na Shehu Usman Dan Fodio wanda aka asasa na musulunci. Allah ya ka dare wannan tuta ta zakka da wakafi za ta sake tashi, gata nan kuma ta taso. Kamu gaskiya wannan ƙawance da su mun yi lale da marhaban da shi. Mutane ne masu amana, masu mutunci, ko masu ilimi. Saboda haka gaskiya ba mu san inda wannan zai kai ba, amma dai insha Allah muna kyautata ton za a yi nasara. Kuma su yan gudun hijira duk inda suke da yan waɗanda yaƙi daidaita, insha Allah za su samu sauƙi in aka kula da wannan.
Idan wannan ƙawance da ya samu nasara, to ana sa ran ya amfani yan gudun hijira a Najeriya waɗanda yawan su sai ƙaruwa yake yi sanadiyar ayyukan ta'addanci da suka dabaibaye yankin arewacin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.